manufar tabbatar da wannan rana ita ce wayar da kan jama'a game da fa'idoji da yawan motsa jiki tare da karfafawa ɗan gane ƙwarin gwiwa akan kirke da biyar motsa jiki don kare kai daga wasu cututtuka. Daga cikin manyan jami'u da manyan baki da suka halarci karon farko na motsa jikin sun hada da ministan wasanni Honorable Mustapha Yusuf da sarkin Ankarawa gamance Mita Kiteko na biyu da ministoci da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana Kete Nkrumah da shugaban kwamitin Olympic na ƙasa Benno Mensah da tsohon zakaran damben duniya na WBC Azuma Nelson da sauransu. Bayan an yi tattaki zuwa wasu manyan titunan birnin Accra sai aka garzayo zuwa babban filin wasanni na ƙasa. A gajeren jawabi da mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumi ya yi a wajen taron ya shawarci jama'a da su yi amfani da irin wannan rana domin inganta lafiyarsu.
To thank the President of the Republic, Nana Addoankwa Akufo-Addo, when the proposition for a National Fitness Day came to Cabinet, he was the first person to say, this one, it is approved. If we are healthy in body, we are healthy in mind.
Ina kuma so in gode wa shugaban ƙasa Nana Addoankwa Akufo-Addo lokacin da aka bayyana da ƙudurin ranar motsa jiki ta ƙasa a majalisar zartarwa. Shine mutum na farko da ya ce an amince da wannan. Idan muna da lafiyar jiki, to muna da lafiyar hankali. Ya ƙara da cewa ana so a tabbatar da cewa Ghana tana cikin ƙoshin lafiya, kuma ranar motsa jiki ta ƙasa za ta taimaka wajen inganta lafiyar al'umma, kuma a zahiri hakan na nufin samar da ci gaba a ƙasar. A nasa ɓangaren ministan matasa da wasanni ya nuna matuƙar godiyarsa ga duk waɗanda suka taimaka aka samu gagarumar nasara ga wannan manufa, kuma ya sake lalata cewa shirin ranar motsa jiki ta ƙasa ya zo ya tabbata ne.
You have opportunity of doing this National Fitness Day, and we will be rotating from one region to another region across the country. This is the maiden edition.
Ranar lafiya ta ƙasa ta zo ta dawwama. Motsa jiki yana sa ka ji daɗi da lafiya, yana sa ka walwala. Duk ranar Asabar ta biyu na kowane wata kuna da damar gudanar da wannan ranar motsa jiki ta ƙasa, kuma za mu dinga zagayawa daga wannan yanki zuwa wancan a faɗin ƙasar. Wannan ne karo na farko. Wasu malamta taron sun bayyana ra'ayinsu akan muhimmancin ƙirƙirar irin wannan rana domin motsa jiki.
Sunana Baba Yara Maiga, sarkin samari zabarmawa nema a Yawaso. To gaskiya ne kamar yau watan ga da aka sa kan kowane wata so biyu ranar Asabar an fito a yi wanga exercise ko motsa jiki. Alhamdulillah ina mini kaman da ada kowa ya mutuwa ga umurni da ga kaba kowa ya samu lafiyar jikin shi. Domin abinda ake yin ga yana sa ma jikin ka wani mai da wani abu da yake cikin ka yana narkar da shi.
Sunana Zulfawa Aminu. Okay, abin da ya kawo mu nan gani shine batun samun lafiyar kafa. Kada suka ce wai kowanne Asabar biyu cikin wata Asabar so biyu yana da kyau duka samun lafiyar mu. Domin wani ciwo kanana ma in kana warangar training da exercise din nan yana rage mana, yana fida wani ciwo jikin mu. Sai sa Allah ba mu lafiya mu yi mu.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.